Mai martaba sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar ya jaddada cewa duk waɗanda ke daukan makami suna kisan jama'a da sunan addini za su fuskanci mummunan hukunci daga Allah. Sarkin Musulmin da shugaban kungiyar hadin kan mabiya addinin Krista da suke shugabantar kungiyar sasanta addinai a Najeriya sun zo Jos jihar Plateau ne don yin jajiwa al'umar jihar kan rikicin da ya rutsa da rayukan jama'a da dama a wasu sassan jihar. Mai martaba sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar ya nanata cewa idan har gwamnati bata kara yunkuri kan huruminta na hukunta masu laifi ba, to lallai za su ci gaba da hallaka rayukan jama'ar da basu ji ba basu gani ba. Sarkin Musulmin ya ce duk wanda ya dauki makami ya kashe wani da sunan addini zai shiga wuta ne santa ba aljanna ba.
They can't pick up what I shot Allah and they kill someone and think God will not forgive me.
Ba za ka dauki makami kana cewa Allahu Akbar ka kashe mutum ba, Allah ba zai yafe maka ba, dole ne jama'a su kare rayuka ba wai hallaka su ba. Sarkin Musulmin ya ce abin da ya faru tsakanin kasar Amurka da Afghanistan ya nuna kararar cewa Najeriya na bukatar 'yan kasar su hada kansu ne don ceto kasar daga rugujewa maimakon dogaro da tallafin kasashen ketare. Shugaban kungiyar hadin kan mabiya addinin Krista a Najeriya Reverend Samson Olasupo Ayokunle ya ce burin su shine tabbatar da zaman lafiya da hada kan mabambantan addinai a Najeriya. Shugaban na Khan ya ce kisan mutum ba aƙida ce ta addininmu ba kuma zunubi ne. Rabaran Olasupo ya kuma buƙaci sanya matakan gaggawa don ceto ƙasar daga watsewa. Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya yi Allah wadai da kashe-kashen da wasu ke aiwatarwa ya kuma jaddada muhimmancin zaman tattaunawa a matakin hanya ta samun waraka.
His administration believes in justice and shall mobilize all resources to bring the criminals to justice.
Ya ce wannan gwamnati ta amince da adalci kuma za ta yi duk mai yiwuwa wajen gurfanar da masu laifi su fuskanci hukunci. To sai dai a daidai lokacin da ake gudanar da wannan taro ne 'yan bindiga suka sake hallaka wasu mutane uku kan hanyar su zuwa gona a ƙauyen Kwacidu a ƙaramar hukumar Basa, inda bayanai ke cewa an hallaka wani makiyayi guda a yankin a yayin da yake kiwo. Lamarin ya auku ne kwanaki kaɗan bayan ɓangarorin Fulani da ƙabilar Irigwe sun yi taron tabbatar da zaman lafiya da gwamnan jihar Simon Lalong. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.